الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa idai mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
alaikum assalam wa rahmatullahi
dukkanin yabo da godiya su kana tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya hada fuskokin mu a wannan safiya ta alhamis a yau muna 12 ga watan rabiul awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da 4 ga watan 9 shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasin mu na 38 a cikin littafin almi'atun nisawiyya min al-ahadith an-nabawiyya na babban malami fadilatu sheikh salih ibnu abdullahi al-assaf Allah madaukakin sarki ya mishi rahama a wannan majalisi mai albarka a nan gidan prime minister sa abokal tafawa balewa dake nan titin kofar lan a nan cikin garin Bauchi darasin mu na satin da ya wuce mun tsaya karshen hadisi na 79 78 hadisin Abu Huraira Allah shi kare da gare shi wanda yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi yace wata mata karuwa cikin banu Isra'ila ta fito a wani yini da aka yi zafi sai ta ga cewa ga wani kare yana ta kewaye rijiya yana ta zazzago da harshen saboda kishin ruwa kaga ta shiga ta shayi ta debo ruwa ta bashi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah yace da ita ya gore kuma ya gafarta mata zunubanta baki daya kafin shi kuma mun ji hadisin da yake saman shi hadisin wancan matan da ta kulle da ta daure kulliya bata ciyar da ita ba bata shayar da ita ba kuma bata bata dama ta ji ta nemi nata wanda za ta ci ba dan haka Allah madaukakin sarki shigar da ita wuta Allah ya tsare mu za mu tashi insha Allah kan hadisi na 79 الحديث التاسع والسبعون عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل رواه مسلم an karbo daga nana Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama take cewa ma daraba rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shay'an qattu bi yadihi annabi sallallahu alaihi wa sallam bai taba dukan wani abu da hannunsa ba manzon Allah bai taba amfani da hannunsa ya kai jikin wani ba da sunan yayi masa hukunci ko ya dake shi wala mar'atan wala khadiman manzo Allah bai taba dukan wata mata cikin matansa ba bai kuma taba dukan wani cikin yaran da suke masa hidima ba illa an yujahida fi sabilillah in kaga hannunsa ya kai jikin wata ko ya kai jikin wani to wajen jihadi ne wama nila minhu shay'un qattu babu wani wato abu da aka taba yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rama wama nila minhu shay'un qattu fayantaqima min sahibihi ba a taba yi masa wani abu ya dauki fansa akan abokin da ya masa wani abun ba ko wanda ya taba shi in kaga ya dauki fansa illa an yuntahaka hurmatun illa an yuntahaka shay'un min maharimillah sai dai in an taka wani abu cikin ababin da Allah ya haramta an keta alfarman ubangiji fa yantakima lillahi azza wa jal sai zama ya dau fansa ne a madadin Allah madaukakin sarki annabi sallallahu alaihi wasallama cikin dabi'unsa manzo Allah bai taba dukan wani da hannunsa ba bai taba dukan mace da hannunsa ba bai taba dukan mai masa hidima da hannunshi ba in kaga ya bigi wani to wajen jihadi wajen daga kalmar Allah wajen yaki kuma ba a taba yi mishi wani abu yace bari ya dauki fansa ba in kaga annabi sallallahu alaihi wasallam din masa wani abu ya dauki fansa to an taba Allah ne sai ya zama daukar fansan yayi ne ma Allah ba yayi ne a madadin kansa ba saboda dabi'a ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutun ne wanda yake da yafiya kwarai da gaske manzon Allah yana da afwa idan muka koma tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam zamu ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanya rayuwarsa tana da albarka sosai daga cikin albarkar rayuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da ita akwai afwa kamar yadda annabi da kansa ya faɗa cewa ma zadallahu abdan bi afwin illa izza Allah baya ƙara ma mutum wani abu in ya zama yana yawan afwa sai dai Allah ya ƙara mishi daukaka sai dai ya ƙara mishi izza sumama ɗaya daga cikin kafirai a da wanda daga baya ya musulunta kafin ya musulunta sarki ne shi a cikin mutanensa kuma ya kashe sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bila adadi to a wancan lokacin dabi'a ce ta jahiliya idan an gamu kawai wanda yafi karfin wani ya daka shi eh wannan shine abin da jahiliya suke tafiya akai duk wanda yafi karfin wani kawai ya damke shi eh to farkon bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga makka zuwa madina sahabbai sun fita suna kewaye a cikin garin madina sai suka kicibus da sumama su ba san wa suka kama ba sai suka kama shi suka daure shi sai kawo shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai kun san wa ko kama kuwa domin akwai wadda saboda wancan lokacin babu social media so labarin mutum na iya isa waje amma ba a san shi a fuska ba saboda haka labarinsa ya karaɗe duk duniya kowa na tsoron sumama amma a zahiri ba a san shi ba daga suka sun kuto shi suka kawo shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam eh manzo Allah ya ce kun san wa ku kamo suka ce sumama suka ce a'a manzo Allah ya ce sumama sai kowa ya kalle shi sumama eh kowa sai filli ta kwabi saboda ya kashe sahabbai da yawa yayi balna da yawa yanzu kuma an damke shi sai kowa ya filli ta kwabi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ku kyale shi ku shiga cikin masallaci ku samu wani fila ku daure shi a ciki kullun daga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ake kawo masa abinci da zai ci a kawo masa ruwan sha dan yana jin bandaki a raka shi ya je ya dawo a sake daure shi kullun da safi annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo ya ce masa tumama ka musulunta sai ya ce ma ya muhammad bazan musulunta ba eh manzo Allah ya ce masa amma me kake tsammanin zan maka ya ce in ka kashe ni ka kashe wanda ya cancanci a kashe shi in kai min afuwa kuma ba farau bane a cikin dabi'unka manzo Allah bai ce masa komai ba sai ya koma da yamma ya sake dawo ya sake masa irin wannan tambayar shi kuma ya sake bada amsa sai da suka yi kwana uku kullum manzo Allah irin tambayar da yake masa shi ma kuma amsar da yake bayarwa ba canji rana ta uku annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce da sabaisa khallu sabilahu ku sake shi ya wuce ku sake shi ya tafi ya suka sake shi ya tafi yana tafiya kafin ya fita daga garin Madina sai Allah ya sa masa ilhaman gane irin darajar da afuwar da manzo Allah ya masa sai ga cewa na farko waɗannan mutanen sun kamo shi ba san waye shi ba yanzu kuma sun kai shi dama suna neman shi to yanzu sun kai shi wajen wanda shine jagoran su, kuma ta bayyana cewa shi din ne wanda suke nema, wanda in barin afuwar sa ba to zai ce in yace ku su kacance na shi su cinye naman shi danye, ya su cinye shi tas. Yace to duk yadda aka yi wannan mutumin in ba akan gaskiya ke ba zai wannan ba. Saboda haka sai ya tafi zuwa makabaltan bake, akwai kogi a ciki, sai ya shiga yayi wanka saboda ya san musulunci. Dama zaman da yayi a masallaci, saboda manzo Allah da yace a daure shi a masallaci dan ya ga yadda ake musulunci, da yadda ake kai komo, da yadda in mutun yazo ya musulunta ga abubuwan da ake cewa yayi, to yana ganin wasu sun zo sun karbi musulunci, ya ce su je su yi wanka. To shi ma sai ya je yayi wanka, sai zai samu Annabi sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah ya ce mishi me ka dawo? Yace na dawo musulunta. Yace mishi da addininka shine mafi tsanan addini a wajena, da kai ne mafi tsanan mutane a wajena, yanzu kuma kai nafi kauna duk duniya, kuma nafi son addininka akan komai, da kai karɓar musulunci. Sumama bayan ya karɓi musulunci yace to bari ya tafi Makka ya umara. Su kuma kafiran Makka kan ya iso sun ji labarin cewa ya musulunta, da haka su ma sun fito suna yawo sai suka yi cikicibis da Sumama, sai suka damge shi suka daure shi. Sai da haka dazu an daure shi daurin musulmai, yanzu kuma ga kafirai su ma sun kama shi sun daure shi, su ma suka daure shi. Da haka ya shigo Madina a daure, zai kuma shiga Makka a daure, dan dama ya fito ne daga garin su zai je yayi umara irin tasu ta jahiliya, to yanzu kuma zai umara ce irin ta musulunci. Haka sai suka kama shi kuma sai suka daure shi, sai ka shiga da shi cikin garin Makka a daure, aka kira meeting aka ce a zo a yi shawari. Sai ka ce to ai yanzu iya abin da ya rage kawai shine mu kashe shi, saboda shi shugaba ne, yadda ya karɓi musuluncin nan zai kawo mana cikas, zai musuluntar da yawa daga cikin mutanensa. Ai haka suka kama shi kuma suka daure shi, suka ba da shawari cewa wannan in kuka kama shi kuka daure shi ko kuka kashe shi, to gare shi daga nan kuke saro kayan hatsi kuke kawo cikin garin Makka, din a garin Makka ba a noma, to daga can kuke saruwa, to in kuka masa wani abu ko kuka taba shi, to ku tabbatar da cewa daga yau abinci ya gama shigowa garin Makka, abinci ya gama shiga Makka. Eh daga suka sike shi, amma duk da haka suka ji tsoro kama shi da suka yi din nan, mai yiwuwa in ya koma garin sa ya hana a dinga kawo musu abinci. Daga suka aika sako zuwa manzuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka ce masa in kai annabin gaskiya ne to ka sa baki Sumama yayi mana afuwa, ci gaba da kawo mana abinci. Manzon Allah ya sa aka rubuta wasiƙa zuwa ga Sumama, yace daga Annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa Sumama shugaban gari kaza, ina roƙon alfarma a wajenka, abinda mutanen Makka suka yi maka ka yafe musu, karka hana a dinga kai musu abinci. Daga Sumama yace ya ji abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya roƙa kuma ya aikata. Almuhim shine abinda ya jawo musuluntan Sumama shine afuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dan inda ba din yana da afuwa ba da ana kamo shi sai ce to ai kai da ma mun jima muna neman kai. Eh shikenan, sai ce ayi me? Zai ce a kashe shi. To in an kashe shi kuma ƙarshe abin da za a haifar shine yaƙi da gaba tsakanin ƴan garinsa da musulunci. Ba za kuma a taɓa fahimtar musulunci ba, su kuma ba za su taɓa musulunta ba. Ba za su taɓa su musulunta ba. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai afuwa ƙwarai da gaske, mai sauƙin kai, yana da afuwa, in an masa baya ramawa. In kaga ya ɗauki fansa, to ya ɗauki fansa ne saboda Allah, hukuncin Allah ne. Shi yasa galibi ko haddi za a yi, manzo Allah ba ya yi da kansa, sai ya sa a yi. Sai ya sa a yi. Ko wajen yaƙi aka je, dama manzo Allah ya faɗa mana cewa mafi halakan mutane shine wanda ya kashe annabi ko ya bari annabi ya kashe shi. To ya gama halaka. A ce an je wajen yaƙi ga kafiri nan, ya tunkari ya kashe annabin Allah, ko kuma ya bari su yi ido hudu da annabin Allah har annabin Allah ya kashe shi, to ya fi kowa asara, ya fi kowa taɓewa. to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake da sassauci wato yana da saukin sha'ani eh shi yasa tace bai taba dukan matansa ba tare da cewa me yasa Aisha take cewa manzo Allah bai taba dukan mace ba ishara ce zuwa ga wani abu shine annabi ya aure ta a lokacin ya haura shekara 40 ita kuma har ya rasu yana dan shekara 63 ita tana shekara 18 kaga yi tunanin akwai nisa akwai tazara shi a matsayin shi na dattijo yana so ayi komai na dattaku ita kuma yarinya ce komai za ta yi na mini na yarinta idan ba mai juriya da hakuri ba ba yadda za a zauna da dan shekara 60 da yar shekara 15 a waje daya kuma ba hantar juna ba ba yi fada da juna ba ba zai yi ba dan ita dai mai yarinta ba fasa yarintanta za ta yi ba dole shi babba ne shine zai yi controlling kansa dole shine zai lura da fushinsa wannan dabi'ar manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dabi'un annabi kenan Allah ya kara masa tsira da aminci to wannan shine tarihin annabi shine asalin abin da ya kamata a dinga karanta ma mutane a matsayin abin da zai kara musu kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a dinga yawo a gari ana rawa ana kida ana cashewa ba da sunan kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kuskure ne eh dama kuma da yake shi zagayen garin ba addini bane yawa yawa kun taba jin ranan da aka zo aka ce gwamnatin Saudiya ta daga ranar Arafa ko aka zo aka ce sarkin musulmi ya yi postponing ranar sallar Idi saboda me saboda addini ne saboda addini ne amma shi wannan da yake ba addini bane hawan daushe ne shi yanda fa da ke daga hawan daushe kaga shi ma an daga shi eh an daga shi Allah ya kyauta eh kuma shi maulidi annabi sallallahu alaihi wasallam da ake wai ba a so a yi shi ranar juma'a ai ni ana wa tunanin inda gaske maulidi nan girmama annabi ne mullan haihuwar annabi to wanda dace da ran juma'a kamata a rike ta sosai a ce falala akan falala kenan eh a ce daraja akan daraja falala akan falala amma saboda ranar juma'a kurarren lokaci ne ba isasshen lokacin da za a raka shi a cashi ayi rawa akan titi ba isasshen lokaci to shi yasa sai a daga ai daidai yake da hawan daushe ba shi yasa ake daga hawan daushe ban ta zo ran juma'a saboda ba isasshen lokacin da za a cashi to eh shi yasa ake daga shi shi yasa ake dagawa eh wannan alama ce da zai nuna mana cewa al'amarin ba addini bane din inda gaske addini ne to yadda aka ce 12 ga watan Rabiul Awwal nan to ba wanda ya isa ya daga ba wanda ya isa ya daga eh ba wanda ya isa ya daga kuma ni a gani na in ni shehi ne ana maulidi na ana maulidin annabi to girman annabi a waje na ya wuce a ce sai an yi nawa kafin a yi na annabi ya wuce haka koda kuwa a ce 11 ga Rabiul Awwal aka haife ni wallahi dan girmama annabi zan daga lawa sai an yi na annabi kafin a yi nawa dan girmama annabi sallallahu alaihi wasallam eh to amma shi wancan saboda shi yana gaba da annabi saboda haka in an zo sai a fara nashi gabanin ayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan manzon Allah bai da daraja a wajensa da haka yanzu shine a gaba tukunna number 1 kafin annabi a baya eh shine a gaba kafin annabi ya biyo baya Allah kuma yana cewa ya ayyuhal ladhina amanu la tuqaddimu baina yaday llahi wa rasuli ya koran da kuka yi imani kar ku shiga gaban Allah da manzansa kar ku wuce gaban Allah da manzansa kuma in ana yi ma mutum maulidi saboda darajarsa to ya kamata in an yi na annabi to na sahabbai kamata a fara bin su daya bayan daya sai an gama na sahabbai a biyo kan tabi'ai a biyo kan su Imam Maliku kafin a yi so wanda ya zo duniya a shekara na 1100 da wani abu
amma dai an tsallake na manzo Allah duk an tsallake na sabban gaba daya tas duk sabai ka kafsa bai ba wanda yake da darajar da za a yi maulidin sa eh kafsa habban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani mai daraja a wajen su wanda darajar sa ya kai a tuna ranan haihuwar sa ba sa abin da yake da wannan darajar sai Abubakar da Umar da Uthman da Ali duk mutanen banza ne a gunsu ba su da daraja ba su da kima amma duk wani shehi yana tare muridan sa a dinga yin maulidin sa amma banda na sahabbai ga Fatima wanda manzo Allah ya ce tsoka ce daga jikina abinda ke faranta mata na faranta mun abinda ke bakanta mata na bakanta mun amma duk da haka Fatima darajanta bata kai darajar da ita za a tuna ranar haihuwanta ba ba ta da wannan darajar eh ga matar manzo Allah Aisha wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya karbi ransa a hannunta Allah ya hada tsakanin yawun bakinta da yawun bakinsa a ƙarshen rayuwarsa ana Aisha wanda matan Annabi sallallahu alaihi wasallam suka hadu suka kira Aisha sai suka kira Fatima suka ce mata kije ki ce ma babanki ya dinga yin adalci tsakaninmu da wancan yar gidan Abubakar din Fatima ta ji ta ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam matanka sun aiko ni sun ce in ce da kai tsakaninsu da Aisha yar Abubakar ka dinga yin adalci Manzo Allah ya ce mata kin ga wannan babu wacce a cikin su Jibrilu ke kawo mun wahayi ina cikin mayafinta in ba Aisha ba da haka in kina so na to ki so abin da nake so ni ko ina son Aisha amma duk wannan darajar da take da shi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha ba ta da darajar da dai maulidinta ita ba ta da wannan darajar ba ta kai ba Sayyidina Abubakar wanda manzon Allah ya ce inda a ce Allah ya bani dama in riki aboki mu tafi aljanna da shi da na riki Abubakar da ana zuwa kai a ce wuce kai kai abokin annabi ne ba sai ka nuna aikin ka ba amma bai da wannan darajar Sayyidina Umar wanda manzo Allah ya ce inda akwai annabi bayan ni da Umar ne ka Sayyidina Uthman wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Uthmanu ina jin kunyan ka saboda Allah da mala'ikunsa ma suna kunyan ka darajar Uthman da ya taimaka da dukiyansa annabi yayi farin ciki ya ce duk abinda Uthman yayi daga yau ba zai ana shiga aljanna ba duk abinda ya ga dama ya je Allah ya yafe mishi ya auri yar manzon Allah guda ɗaya tara su ya sake ƙara masa wata tara su manzon Allah ya ce da muna da wata da mun ƙara maka sallallahu alaihi wasallama dubi darajar sa za a tafi yakin Badar bai samu daman tafiya ba saboda matarsa yar gidan manzon Allah ba ta da lafiya manzon Allah ya ce ya tsaya ya kula da matarsa duk inda aka je manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce duk abin da yayi ne a madadin sa shi da Uthman shi da Uthman kaga ya fi garanti ma kan Uthman ne je da kanshi ga Sayyidina Ali wanda manzon Allah ya ce Allah da manzansa suna son sa shi ma yana son Allah da manzansa ka asharatul mubashiruna bil janna ga su khulafa'ur rashidin duka ga ashabu badri ga ansar ga muhajirai wanda duka Allah ya ce duk ya yafe musu ya tara su a gidan aljanna ya musu alƙawarin aljanna ka cikin su darajar su bata kai a tunan ranar haihuwar su a yi musu murna ba duk darajar su bata kai ba ai sai wasu shehunnai wanda ya kawo abin da ya fi Qur'ani so 6000 ai shine yake da darajar da za a tuna shi a yi mishi murnar ranar haihuwa Allah ya kiyaye ai Allah ya sauwaka Allah ya sauwaka a hadisi na 80 malam yace an Anas bin Malik radiyallahu anhu أن يهوديا رد رأس جارية بين حجرين قيل من فعل هذا بك أفلان أفلان حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فاعترف فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بين حجرين متفق عليه أن كربودك أنس مالك الله يقاري داء قريش يتي أن يهوديا radda ra's jariyatin bain hajarai wani ba yahudi a cikin garin madina ya samu wata baiwa musulma ya sa kanta tsakanin wasu duwatsu guda biyu ya matsi kanta tsakanin duwatsu guda biyu ya samu wannan dutsen da wannan dutsen sai ya tusa kanta a tsakiya sai ya gwara su ya buga kila sai ake ce da ita man fa'ala biki ha man fa'ala hadha biki waye miki wannan afuladun afuladun ata ce wane ne wane ne wane ne hatta sumiyal yahudi sai da aka ambaci sunan wannan ba yahudan fa auma at bi ra'siha sai ta yi isharar da kanta cewa eh shine fa ukidal yahudiyu manzo Allah ya sa aka kamo wannan ba yahudan fa atarafa ya tabbatar cewa shine yayi fa amara bihi nabi sallallahu alaihi wasallam fa rudda ra'sahu bain hajarai manzo Allah sai ya bada umalni aka masa irin abin da yayi mata aka samu duwatsu guda biyu aka sanya kansa a tsakiya aka buge shi muttafaqun alaih to wannan hadisin yana nuna mana a irin sharrin ba yahudi eh ba yahudi masharrancin mutum kiyasa Allah yake cewa la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahuda wal ladina ashraku in kana neman wanda yafi tsananin kiyayya daga ba da musulmai a duniya shine ba yahudi ba yahudi babu wanda ba yahudi ya tsana a rayuwarsa irin musulmi eh shi yasa ya kama wannan wannan baiwar yayi mata wannan mummunan aikin saboda sharri na yahudanci wannan yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya sha wahala sosai a cikin garin Madina eh sosai saboda a garin Madina ne aka fara samun munafikai kuma mafiya yawan su sun fito ne cikin yahudawa mafiya yawan su saboda haka a wannan ba yahudin yayi mata wannan mummunan aikin sannan kuma wannan yana nuna mana wato mutun ya zamana ya sabar ma kanshi da ayyukan alheri ta yadda ba za a zo maganan aikin banza ambata sunansa ba shi yasa manzo Allah da yazo yaga an yi ma wannan baiwar wannan mummunan aiki ai ba da man tayi magana saboda azaban tayi sanani ba da man tayi magana sai dai a tambaya waye miki ba da man ta cewa ne sai dai a ita ambato suna wane 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 sai an iso kan wanda yayi tukunna almuhim shine sunan wa za a ita ambatuwa shine wanda ake tunanin wane ne zai iya yi wane ne zai iya yi shi yasa aka dinga jero sunan har aka iso kan shi wannan ba yahudin saboda dama an san cewa ba sabon abu bane a wajensa din ya aikata wannan aika aika din ba wani abu bane a gun shi din ya aikata wannan mummunan aikin saboda haka mutum ya zamana ya sabar ma kanshi da ayyukan alheri ta yadda watakila ma in an zo an ce wane yayi aikin banza a ce kai ku dai sake bincikawa eh wacce kin na san ba za ta yi ba amma wanda za a ce ai wacce jira kawai nake dama ku kama sunanta eh dama na san sai ita eh jira kawai nake ku kama sunanta mutum ya zama ya sabar ma kansa da mummunan aiki aiki wanda yake wato da an zo za a ce kai wani in dai aiki kaza ne to ni nafi tsammanin cewa wacce ce ta aikata ni nafi tsammanin cewa wani ne ya aikata shi yasa aka yi tilisafu mata da wani da wani da wani da wani wanda a wannan mummunan shaida ne mutum zai bari ma kansa a ce in an zo aikin banza ana kiran sunansa a ce to wannan kan dama ai ko ba ku faɗa ba dama ni na san akwai ta a ciki sannan wannan yana nuna musulunci addini ne na adalci ka'idar musulunci ita ce a kamar yadda Allah yake cewa wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'ayna bil-'ayni wal anfa bil-anfi wal udhna bil-udhni was sinna bis-sinni wal juruha qisas in mutun ya kashe wani a kashe shi in ya cire idan wani a cire mai ido in ya yanke hannun wani a yanke mai hannu in ya kariya hakorin wani a kariya mai hakori in ya cire hancin wani a cire hancinsa in ya masa rauni kuma a yi kisasi iya raunin da ya masa iya raunin da shi ma za a yi mishi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasa a kamo wannan wannan ba yahudin a zo a yi masa irin danyen aikin da yayi ma ita wannan baiwa musulma Allah madaukakin sarki yasa mu dace ina ga kaman garin akwai hadiri go to sai mu tsaya nan karwo karwo ta falalan ta zo ta tare mu
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين آمين